Manzo sallallahu alaihi wasallam shine masoyi na Allah wanda Allah da yake masoyin sa ya Isra'i da shi zuwa sama abinda bai abku ba ga wani daga cikin annabawa ko manzanni na Allah Jibrilu khadimuhu malaika Jibrilu shine mai masa hidima a wannan tafiya wal haqqu najahu ubangiji wanda yake gaskiya yayi asiri da manzo sallallahu alaihi wasallam banat ajaibuhu abubban mamakin sa sun bayyana irin mu'jizoji da Allah ya bayar ga manzo sallallahu alaihi wasallama sun bayyana banat ajaibuhu abubba masu ban mamaki nasa sun fito fili fatibu usulun mu tsaya mu karanta irin rundunoni manya da ya ringa aikawa da irin abin da ya gudana a wajen aikawar da yanda suka yi wannan kadai iya isa mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fati saraya ga sauran rundunonin sa da ya aika daban-daban watilkar afatu ga irin tausayi da Allah ya bayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda har Allah ya kiransa bil mu'minina ra'ufur rahim watilka minnatu ga baiwa da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watilka hijratu ga irin abin da ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ga hanyar da ya bi ga wajen ga sauransu wace madaya ga tagoyin da ya hau yudi bila sababi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayarwa ba sai da wani sababi ba yuli yana daukakawa bila ajabi ba da wani ban mamaki ba ya afu yana yakewa bila garabi ba tare da yayi fishi ba fatisa jaya wannan sune halayen manzo Allah tadurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watifka zabetu ga taguwa da tai magana ga manzon Allah ita kadai sai ta mu'jiza ake taguwa tai magana da mutum ai wannan mu'jiza ce babba ya rasulullahi wannan ne ya kama ni gani ina da ya ina so in bata nono a sake ni zan dawo watilka da wato ga babban bishiya da manzon Allah ya kira ta zo watilka dalatu ga irin hasken da yake bayyana daga gare shi wa zamu hayyahu da kyan fuskar sa watilka makkatu ga makkar da aka haife shi a nan ya fara kiran Allah izuwa ya fara kira izuwa ga Allah a nan makkar watilka daibatu ga madina da ya kaura izuwa gare ta wanda duk wannan waye za a iya lissafa nasa in ba manzon Allah ba sauran annabawa ka iya nuna ga daga inda suka fara ko ga inda suka kare ko ga inda suka yawo ko abin nan sai manzon Allah wace tilawatu ga Qur'anin da yake karantawa ga irin yanda yake karanta Qur'ani ba za ka jadduwahu ga irin fa'idojin da ke cikin Qur'anin ko ake samu wajen karanta Qur'ani Barhamu Majuhu na Barhamu Sho Ibrahim me yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Barhamu Hadimu Sho Ibrahim me hidima ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima Da'ihu ga irin yabban da yake yi ga manzon Allah wace hadaya amma kuma ga irin kurakuransa shi din nan yana ganin kansa cewa mai laifuffuka ne wace shafa'atu ga cetansa shi babban abinda yake tsaron samun cetan manzon Allah game da shi shine banda yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake fada walam adri illa anna ahmada shafi'un liman qala sidran fi sanahu wa ma'ani ya iya ka sani na manzo Allah zai ceto ga wanda ya faɗi ko da su dira ɗaya ne a game da yaban su wati risalatu kuma wannan shine aikansa shine abinda yake isarwa ga halitta a tsaya a yabi manzon Allah a tsaya a ambaci manzon Allah wati fasatu anan ne yake nuna gwanintar magana wati sana ga irin yabe-yaben da yake dai ga manzon Allah wati shaja'atu shi sadaukantakarsa tana cikin tsayawarsa ya buga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin salatu karfin ransa yana cikin nutsaya wasa yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace karamato shi karamar sa babba ita ce a cikin yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace wasaya mu kuma shi da haka yake wasiya ga al'umma cewa a tsaya dai a yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taiba manzon Allah a taiba manzon Allah a taiba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد فاتما وفاتما وفاتما